This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 19 41 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijeriya suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da halal da kuma niyyar dukkan su a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asubahin Litinin 21 ga watan Satumba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Ga kanun labarai.
Jiya Lahadi da safe wasu masu harin kunar bakin wake ƴan mata suka kai hari kasar Kamaru suka kashe akalla mutane 5. A wani yunkurin magance rikicin kasar Burkina Faso, mashawartan yankin sun ba da shawarar a maida mulki hannun farar hula da kuma yi wa sojojin da suka juyin mulki a huwa. Shugaban kasar Iran kuma ya bayyana yarjejeniyar shirin nukiliya da kasarsa ta kulla da manyan kasashen duniya a zamar mai wuya amma kuma wadda ta dace.
To Allah kyauta. Wani mazaunin unguwar Ajilari inda fashe-fashe suka auku a daren jiya a birnin Maiduguri jihar Borno kenan.
Ni ce maman Hajara wanda ta rasu, wanda babanta ya kashe ta.
Ku kasance tare da mu cikin shirin ciki da gaskiya domin samun ƙararin bayani dangane da wannan mahaifi kuma inda aka aikata wannan aika-aikar. A jamhuriyar Nijar wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya gana da bakin haure waɗanda suke haramar tafiya Turai. Yau ne wata kotu a Abuja ta nemi a kama mata shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran. Kafofin soja a ƙasar Kamaru sun ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake matasa guda 2 sun kashe aƙalla mutane 5 a hari na baya-bayan nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai ta kan iyaka. Waɗanda aka kashe a garin Mora da ke arewacin ƙasar sun haɗa da wani jami'in 'yan sanda da farar hula 2 da kuma 'yan mata guda 2 masu harin ƙunar baƙin waken waɗanda suka tada nakiyoyin da misalin ƙarfe 8 na safe agogon can a jiya Lahadi a kusa da ƙofar shiga garin. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ambaci wani jami'in sojan ƙasar Kamarun da ya ce a sakaye sunansa domin ba a bashi izinin zantawa da 'yan jarida ba. Yana faɗin cewa an kai harin ne kusa da filin wasa na birnin lokacin da ɗan sandan da aka kashe ya yi ƙoƙarin yin binciken da aka saba yi. Ya ce tana yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Garin Moro ba shi da nisa da jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya, babban tungar 'yan ƙungiyar Boko Haram. A makon jiya ma an kai wa ƙauyukan ƙasar Kamaru guda 5 hari, kuma maharan suka sassace kayayyaki kuma suka ƙona gidajen mutane.
Jiya Lahadi, mashawartan ƙasashen Afirka ta yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin ƙasar Burkina Faso inda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar a makon jiya. Shawarwarin da suka gabatar za ta maida mulkin hannun farar hula da yi wa sojoji da suka yi juyin mulkin tayin ahuwa. Za a yi zaɓen wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a ranar 22 ga watan Nuwamba, maimakon ranar 11 ga watan Oktoba kamar yadda aka shirya za a yi tun da farko. 'Yan takarar da suke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré, waɗanda aka hana su shiga zaɓen da aka shirya yi a Oktoba, za a bar su yi takara. Gobe Talata, idan Allah ya kai mu, za a miƙa ƙungiyar ƙasashen Afirka wannan shawarwarin domin samun amincewarta. A makon jiya, Janar Gilbert Diendere ya jagoranci juyin wannan mulki. Ya fusata ne domin an hana magoya bayan tsohon shugaba Compaoré yin takara. Zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulkin ta buge da wato munan cewa har ma aka kashe aƙalla mutane 10 da raunana fiye da mutane 100. Sai da tsohon shugaba Blaise Compaoré ya share shekaru 27 yana jan ragamar mulkin ƙasar kafin a bara aka hamɓarar da gwamnatinsa a tunzirin da ya farin jini a lokacin da ya ƙoƙarin yi wa tsarin mulkin ƙasar kuskurema domin ya yi tazarce.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani yace yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da kasarsa ta kulla da gigan kasashen duniya akan shirin nuclear ta, duk da cewa wasu masu ra'ayin riƙau sun la'ani yarjejeniyar. Shugaban Rouhani ya wannan furucin ne a jiya Lahadi a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes ya yi da shi. Yace galibi manyan shugabannin Iran ciki har da wakilan majalisar dokoki da majalisar tsaron kasar sukan mutunta ko kuma goyi bayan ra'ayin jama'ar kasar. Shugaban ya bayyana yarjejeniyar a zaman mai wuya, amma kuma yarjejeniyar ce da ta dace, kuma matakin farko ne na rage rashin yarda tsakanin Amurka da kasarsa. Yarjejeniyar ta tanadi cewa Iran za ta rage yawan ma'adinin uranium da take karawa daraja domin kada ya kai yawan da za ta iya kera makaman nuclear da shi, da kuma yarda spectroci su bincike masana'antar nuclear ta. Domin rama kura aniyarta kuma, Amurka da kawayenta za su sassauta takunkumin da suka kassara tattalin arzikin Iran ɗin. Waɗanda ba sa goyon bayan yarjejeniyar, musamman ƙasar Isra'ila, sun ce yarjejeniyar za ta baiwa Iran sukunin ƙera bam ɗin atom nan gaba. A makon jiya, ‘yan jam’iyyar Democrat a majalisar dattijan Amurka suka yi watsi da yunkurin da ‘yan jam’iyyar Republican suka yi na ƙin amincewa da yarjejeniyar.
Papa Roma Francis ya fara ziyara a kasar Cuba, inda a jiya Lahadi ya yi huduba a dandalin juyin juya hali na tarihi da ke Habana, babban birnin kasar. Dubban mutane ne suka hallara domin sauraron jawabin Papa Roman kusa da wani makekin mutum-mutumin shugaban juyin juya halin Cuba, Che Guevara. Bayan ya yi wa jama'a jawabi, ya gane a keɓe da shugaban kasar Raul Castro, kuma kila ya ziyarci tsohon shugaba Fidel Castro, wanda yanzu shekarunsa 88 a duniya. Daga bisani ya yi taron addu'o'i da fada-fada da wasu jami'an coci. Ziyarar da Papa Roma Francis ya kai Cuba ta zama abin alfahari ga mabiya ɗariƙar Katolika na ƙasar, waɗanda kusan an mai da su saniyar ware a zamanin mulkin Fidel Castro ta ‘yan gurguzu. A ranar Asabar, Papa Roma Francis zai isa birnin Habana domin fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar, kuma wannan ita ce ziyara ta uku da wani Papa Roma ya kai wa ƙasar cikin shekaru 20 da suka shige. A 1998 marigayi Papa Roma John Paul na biyu ya kai ziyara ƙasar, sannan kuma tsohon Papa Roma Benedict ya kai ziyara ƙasar a shekara ta 2012. Papa Roma zai kai ziyara biranen Hoyguin da Santiago kafin ya taso zuwa nan Amurka.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gwamnatin Obama za ta ƙara yawan bakin hauren da suke shigowa nan Amurka zuwa 100 a shekara ta 2017 idan Allah ya kai mu. A yayin da Turai ke fama da kwararar 'yan gudun hijira mafi girma da rabon da a ga irin haka tun ƙarshen yakin duniya na biyu. John Kerry ya yi wannan furucin da jiya Lahadi a birnin Berlin na ƙasar Jamus. Ya bayyana shawarar da Amurka ta yanke a zaman wadda ta dace da al'adar Amurka ta yin maraba da baki da kuma ba su wata dama. Ƙarƙashin sabon shirin, yawan izinin shigowa da Amurka ke baiwa baki zai karu zuwa 85,000 a baɗi idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan, gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a daren jiya Lahadi, rahotanni daga Maiduguri helkwatar jihar Borno suke nuni da cewa mutane masu yawa ne suka halaka sakamakon wasu fashe-fashe a wurare daban-daban na ibada da wuraren hada-hadar jama'a a wata unguwa da ake kira Ajilari. Wakilin sashen Hausa a yankin Haruna Daudabiu ya yi magana da wasu daga cikin mazauna wannan unguwa.
Ya tashi bakin matsalacin da ɗan bakin harabar matsalacin nan dai kan shi ba na ga ɗaya ne ma wako wanda ya yi
a bakin matsalacin ne?
A bakin matsalacin ya tashi ma an tsallaka labi yin an tsallaka daidai wajen toyotoyon nan akwai gari da masu toyotoyon su sai a nan wajen shi ma aka sa wannan duka tsaye da wuce minti biyar ba sannan kuma sai na uku daga matsalacin gaba kaɗan da matsalacin da wuce mita 100 ba sai shi ma aka sa ana ya na da shagula haka da ya yi domin kowa da masu don a tv ana kallo haka sai suka je suka sa a wannan wajen. Wani jimamin wannan kuma da wani goma sha biyar ba sai kuma a can kashen kuka akwai wani waje da rauni ya biyu ana cimar horizontal shi ma'anan aka je aka danna daya.
Hotel ne horizontal ne?
Hotel ne amma ya fi kuma ya fi maka yi ya zama su fi ma yawon ya mabata bukar a cikin ne ko a wajen ba amma zai akwai wanda yana ta wajen. ya ce a wajen ne.
Guda nawa ne suka tashi bomb din yanzu dai?
Yanzu haka guda hudu ne suka tashi. Guda biyu a takwas, guda biyu kuma a nan kusa da gidan shi tumar gari ne dama kusa da wajen.
Tsarin rayuwa kuna ganin mutane suka yi nawa?
Akalla wannan na bakin matsalacin nan da a kwana ko gidan ke shi gawa ma 15 a wajen atake. Kai kai ma ya ga 15. Na can tsallaken ma kuma shi ma da dama an ce ya kai kusan 30 haka.
Ma masallama tsallaken
ila tsallaken kurozin ba amma akwai yaro mu dewa ma wanda yanzu haka masu mutu wanda babban da wanda suka jikata hadda hilo da hilo ko wanda suka jikata hilo ya kai guda 5 a cike ana kaiwa da
eh amma kana ganin kaman zuwa akai aka aje kuma gurar bakin wake ne
a ba gurar bakin wake bane
wasu mazauna anguwar Ajilari kenan ke mun bayani game da tashin bomb din da ya auku na jiya wanda aka ce ya halaka mutane da dama sarrai ne wannan ta wasu wanda har zuwa lokacin da nake aika da wannan rahoto ba samu adadin mutanen da wannan bomb din ya halaka ba da kuma mutanen da suka raunata Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni
Majalisar Dinkin Duniya tana wani shiri domin samar wa ƴan gudun hijiran Najeriya ɗawainiyar karatun ƴaƴansu da suke sansanonin ƴan gudun hijira. Wani babban jami'in hukumar ayyukan jinƙai ta Majalisar Dinkin Duniya Tobi Lanza ne ya bayyana haka wani taron manema labarai da ya ƙarshen mako a birnin Yamai inda ya magana da farko kan bakin haure da ƴan gudun hijira.
Sont arrivés à Gadez, ils ont essayé d'aller en Libye, en Algérie, voulaient aller en Europe et là ils m'ont raconté des histoires
yace matasan da na tantauna da su sun bayyana min cewa neman ingantacciyar rayuwa ya kai su ga yunkurin zuwa Turai ido rufe amma yanzu sakamakon ukuba da kaskancin da suka gani a hanya tilas suka canza ra'ayi a cewar su gida tafi Mr. Tobi Lanzer ya ci gaba da labarin misalin wani dan kasar Cameroon da yace shekarun sa hudu akan hanyar zuwa Turai amma bai kai ga cin magaci ba a yau ba abin da yafi bukata face ya gansa a yawun da ya cikin dangin sa
il y avait un monsieur de un jeune homme du Cameroun ça faisait 4 ans qu'il était sur la route son seul espoir maintenant qu'il rentre à la famille à Yaoundé
halin da ƴan gudun hijirar Najeriya ke ciki a sanadiyar rikicin Boko Haram abin dubawa ne da idan basira inji babban jami'in hukumar jinkai ta Majalisar Dinkin Duniya a yankin Sahel Mr. Tobi Lanzer saboda haka ya ziyarci sansanin ƴan gudun hijira na Asanga da ke yankin Difa inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ceto yaran da makomarsu ke neman taɓarɓarewa a sabilin rashin makarantu
Tout dernièrement, au niveau des Nations Unies, on était très préoccupés par la situation de Boko Haram.
Mr. Tobi Lanzer ya bayyana cewa tuni suka fara tuntubar juna don shirye wani taron da zai tantauna matsalar ilimin yara ƴan gudun hijirar Najeriya. Taron zai hada Prime Minister Niger da ministocin harkokin wajen kasashen Cameroon da Chad da mataimakin shugaban kasar Najeriya a dabara da babban taron Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a birnin New York. A ranar 25 ga watan nan na Satumba, Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Dage, za mu yi nasara kan mun dage, sarkar bauta da mun ci zige, mu yi himma yanzu mu daddage, dan tsamu gama wasu sun toge, wasu sun tatta da kayan baya, sun juya wai hada kai baya, an ce su fito sun kukkuya. Sun ka fi kowa jayayya, ku fito fili a yi gogayya, ra'ayin kirki mai rinjaya, sun ce ba su
a gaida Sule Mumuni Barma. Yau ne kotun da Abuja babban birnin Najeriya ta nemi Sufeto Janar na ƴan sandan ƙasar ya kamo mata shugaban majalisar dattijai Dr. Bukola Saraki, bayan da ya gaza bayyana gaban wannan kotu ranar Juma'a da ta shige. Ga Hassan Maina Kaina da ci gaban wannan rahoto.
Thank you. Labarin sa Yakubu Salabawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Kotun kanta tana da hurin ta yi wadada mai umarni cewa a je amo shi ya zo ya gurfa da gaban kotu. Amma matsalar da muke da ita shi ne har yanzu Najeriya iya gudanar da al'amura irin wannan dole ka zama da shakka. Mu wari haka. Amma iko da kotu ke tana da iko ta bada umarni a je a kamo shi a kawo shi ya tsaya gurfana.
Dangane da wannan umarni dai ga abin da barista mai nasara Kogo Ibrahim ke cewa.
Inspector General na 'yan sanda aka ba shi wannan umarni a shari'ance daidai yake. Inspector General na 'yan sanda ya kasa kawo Bukola Salaki to ya gaza kenan ga aikin shi.
Ita dai kotun ɗahar ma'aikata ta Najeriya ta umarci shugaban majalisar dattawan ƙasar Dr. Abubakar Bukola Salaki ya gurfana gabanta tun a ƙarshen makon jiya. Bisa tuhume-tuhume guda 13 abin da ya sa shi kuma ya garzaya wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja don a dakatar da waccan umarni na kotun da ma'aikata. Amma lauyoyi a ƙasar na cewar duk kotunan biyu sa'annan juna ne. Barista mai nasara Ibrahim ya yi ƙarin bayani.
Idan wako wani abu wanda kake ganin da ya daidai da tsari ba, tsarin mulki na Najeriya a sashi na 246 sakin sashi na 1 ya ba da dama cewa za ka je kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya wato court of appeal, za ka je nan ne za ka kai korafi da kake da shi.
Kazalika barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi ƙarin haske bisa ita wannan kotu ta ɗahar ma'aikata.
Court of Conduct Tribunal kotu ce wadda take da hurumi na musamman a tsarin mulkin Najeriya. An ba ta dama tun daga kan masinja har zuwa ga shugaban ƙasa, tana da hurumi a kan kai duk wani jami'i wanda yake gwamnati ko da shi wane ne, wannan kotu tana da hurumi a kan shi.
Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga yadda wannan turka-turka za ta kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina.
To ɗaya daga cikin abubuwan da na yi bayanin cewa ya kamata a yi a tashi tsaye bakin iyawa a faɗa da cin hanci da rashawa. A Najeriya duk aikin da kake so kai ma al'umma muddin baka riƙe wuyan cin hanci da rashawa ba to kana da sauran aiki.
Farfesa Isa Raɗa na Jami'ar Bayero ta Kano za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Ga Ibrahim Alfahmi da shirinmu na gaba.
Ni ce Maman Hajara wanda ta rasu, wanda babanta ya kashe ta. Yayan babanta wata liman kenan. Ya ce a kawo ta ta ɗanyi kwana biyu a cikin 'yan uwanta. Ke ya ce min daman sun zo duba Hajara ne, babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan. Sai na ce a'a, ni ba mu ga Hajara ba. Ke shekaran jiya babanta ya fita da ita, ba a ganta ba, ko da an same ta ne mun ji shiru. Ya ce ke ne Maman Hajara? Na ce ni ne. Bakinsa biyu ya ce fa sai dai mu yi haƙuri Maman Hajara. Hajara fa ta rasu.
Jama'a assalamu alaikum. Ku gafarce mu kan batun kashi na biyu na shiri akan karota da tsohon shugabanta Mustapha Buhari Bakwana wanda ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar Duka. A yau za mu fara kawo muku shiri ne akan wani abu mai tayar da hankali na wani mutumin da aka kama bisa zargin kashe ɗiyarsa a Bauchi. Kuma ba kowane mutumi ba ne, domin shi ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi kuma ƙani ga babban limamin Bauchi na yanzu. Sunan wani mutumi Jariru Ahmed, kuma sunan ɗiyarsa da ake zargin ya kashe Hajara. Shi dai Jariru ya haifi wannan yarinya ce tare da Maryam, wadda a lokacin babu aure a tsakaninsu. Bayan da Hajara ta girma, sai mahaifiyar ta yi ƙoƙarin haɗa ta da 'yan uwan mahaifinta domin su san juna, wanda kuma a ƙarshe ya zamo dalilin ajalinta. A yau ɗin muna tare da mahaifiyar Hajara.
Ni ce Maryam, Maman Hajara wanda ta rasu, wanda babanta ya kashe ta. Yarinyan tana wajena ne, wajen antinmu, muna tare da ita. To da aka ɗanyi shekaru muka zo zamu.
Ba gida ɗaya ne kuke zama da shi ba?
A'a, ba gida ɗaya muke ba. Ba tare muke ba. Ba mu yi aure ba. Mun yi nema lokacin ban da yi musulunci ba. Sai ya neme ni, mun dai ɗan dai kusan shekara.
Shi wa kenan?
Shi baban Hajara, Jariru. Ɗan gidan liman ne, ƙani ne wa liman na yanzu.
Wato shi ɗan baban ina ne?
Eh,
kuka yi nema da shi ko?
Eh, to sai yanayin abu sai ya shiga tsakani na da shi ciki. Shine sai na aifi Hajara ita. Da na aifi Hajara, to sai na aifi Hajara, Hajara tana waje na, sai na zo na musulunta. To Hajara tana waje na, muna zama da Hajara. To ina dai rike da Hajara dai. Ba abun nan bai dai zuwa bai turo wani abu dai har ta girma da ta girma to wajen shekara ta 9 sai muka fara neman kai ta wajen ɗan uwan baban sai ya ce a kawo ta
shi baban nata
a shi yayan baban ta watan liman kenan yace a kawo ta ta dan yi kwana 2 a cikin ɗan uwan ta su saba
lokacin da ta aihu ko kika aihu kin sanar da wato gidansu kenan
eh sun sani
shi jaridu da kika kai shi gidansu shi liman din a wajensa yarinyar ta zauna
eh to liman ne yace a kawo ta ma a kawo ta sai na kawo ta ya miƙa wa liman to ya saka ta a cikin ƴaƴansa ne shi liman yayansa kenan yayan jaririn kenan shi liman din sai ya saka ta a cikin ƴaƴansa to ran da muka kai ta da juma'a ne da muka kai ta ran juma'a sai ya dawo da ita ran asabar shi jaririn kenan baban Hajaran sai ya dauko ta ya dawo da ita ran asabar sai ta zo ita Hajaran ya tace min he na ganta ya nace a'a Hajara wanda ya je kwana 2 ya na ganshi ya dawo yau ya kwana 1 ya dawo ya tace ai ni babana ne ma ya kawo ni yana waje he nace babanki kuma ya tace min eh nace da kaman bazan ta ba yace wai yana jira na a waje da kaman bazan ta ba yace to bari dai in je sai na je sai na gansa ya yace min sai ga jiya Hajara mun kwana fa gida ɗaya da ita nace in ce hin muka tashi tare nace eh sai yace min to ga ta nan na dawo da ita nace a'a mutumin da ya je yin kwana 2 ya da ai a dawo da ita kwana 1 kawai sai a dawo da ita sai ta mu a shi ai liman ne ya bashi ita yace kawai ya kawo ta sai nace ni fa ban yadda da kai ba kai yanzu maganar ka bana yadda da kai nace in maliman in zai bada Hajara a dawo da ita ba ma kai zai bayar ba zai nemi wani ya bashi ya dawo da ita sai yace oho sai ya kama hanyar sa sai ya tafi to da ya tafi to shi Adamu da nace ya tafi gona daman shi ne yace min he nace na same shi ne babba daman anan he nace gashi fa baban Hajara fa ya dawo da ita yace liman ne yace a dawo da ita
shi Adamun a gida ɗaya kuke
a'a makwabcinmu ne anan da shike shi babba ne
he nace duk abubuwan da kike yi kina sanar da shi kenan
to sai ma he nace ya dawo da ita yace liman ne yace a dawo da yarinyar to sai ya ce min a'a shi ma bai yadda da maganarsa ba a dauki ya a lokacin a mayar da ita a je a tambaye liman din a ji menene he nace to ni da kaina na dauke ta a mashin sai aka ba mu mashin sai na mayar da ita da na je ban samu liman ba sai na samu uwar gidansa da mun a wajen ta Hajara take sai muka shiga muka yi sallama sai muka ce to gashi nan fa Hajara fa sa dawo yaye ne haka ne sai suka ce min ya tace a'a ita ta ganshi zahirin ta kofar liman ya fito da sati amma bata san me suka yi ba tsakanin yan uwa bata san me suka yi ba ya zo ya ce a ba shi Hajara liman ya ce a dawo da ita gida ita iya abinda ta sani kenan ya nace to ga ta he sai ya tace to a ajiye Hajara din shi liman ya zo za a ji in ma me ake ciki diddai za a ji menene to ran asabar din kenan ba to lahadin shine ya mata wannan abu kwanan ta daya dai na biyun shine ya mata wannan abu
kin bar yarinya ne a hannun wa kenan
a hannun uwar gidan liman din daman ita ne aka je aka bata iya mai ita ne daman iya take wajenta
kan kin bata cewar idan shi jariru mahaifinta ya zo shi kenan ta koma wajensa ko koya
a'a daman ba ma shi aka kai iya ba daman ba shi ma ya ce a kai iya ba shi yana shashin shi daban ita tana wajen liman daman ba mashi aka kai ya ba daman ma malan shi aka kai mashi liman mashi aka kai ya
to yanzu da yake a wannan yarinya ta rasu kaman yaya kuka samu bayanin rasuwarta
rasuwarta ran lahadi ta rasu amma ran monday da suka zo
da hantsi hakan nan wajen karfe 9 zuwa 10 sai naji an yi sallama da aka yi sallama sai aka ce ana neman maman Hajara sai na fita
wake na yazo miki wannan
yayansa yayan shi jaririn
neman din kenan
a'a ba shi ba
wani akwai wani yayin shi
akwai yayansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi jaririn
wake na
dahiru ne sunansa to da ya sallama sai na fita sai muka gaisa sai ya ce min daman sun zo duba Hajara ne babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan sai na ce a'a ni ba mu ga Hajara ba ba mu ganta ba sai ya ce to ba komai daman liman ne ya turo mu mu duba ko ya kawo ta sai suka tafi da suka tafi kuma shiru-shiru aka kwana ban ji su ba ran Monday kenan suka zo ko aka kwana ban ji su ba Talata da safe sai wannan da nake ce maka Ayoyo Adamu babban nan sai ya ce min in je in duba ko an samu Hajara in tafi in je in tambaya to ina zuwa ran Talata ko ina zuwa Talata ne sallama na shiga ni da kana na je ne sallama na shiga da na shiga sai na samu uwar gidan da shike ma ita aka miƙa ya sai nace na zo aika ne tace ke kadai kika zo nace eh ni kadai na zo sai nace na zo aika ne muka tsaya nace daman maganan Hajara ne jiya an zo da safi an ce ba a ganta ba tun shekaran jiya babanta ya fita da ita ba a ganta ba ko da an same ta ne mun ji shiru sai tace min to bari ta zo sai ta tafi ɗakin liman sai ta tafi falon liman ta same shi tace mishi ga maman Hajara fa ta zo sai ya ce min in shigo to da na shigo sai muka gaisa da shi sai ya ce min ke ne maman Hajara na ce ni ne ya ce ke ne maman Hajara na ce ni ne bakinsa biyu ya ce fa sai dai mu yi haƙuri maman Hajara fa ta rasu na ce ta rasu ya ce ta rasu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakina dai biyu sai na miƙe tsaye sai ke cewa amma ba mu san menene musabbabin rasuwar Hajara ba amma shi jaririn da yana hannu
malama Maryam kenan uwar Hajara mai shekaru 13 da haihuwa wadda mahaifinta jariru ya kashe ta ya binne a bayan ɗakin sa kamar yadda ake zargi a shirinmu na gaba zamu ji yadda suka samu labarin yadda aka kashe ita Hajara da kuma abubuwan da suke son ganin yawo kana domin har yanzu suna cikin duhu kan abubuwan da suke gudana game da wannan bincike a kasance da mu
za mu kawo muku maimaitin wannan shiri ranar Laraba idan Allah ya kai mu cikin shirin hantsi ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku
kafofin soja a kasar Kamaru sun ce wasu masu harin kunar bakin wake matasa guda biyu sun kashe akalla mutane biyar a hari na baya-bayan nan da yan kungiyar Boko Haram suka kai ta kan iyaka jiya Ladi mashawartan kasashen Afirka ta yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin kasar Burkina Faso inda sojoji suka hamfara da gwamnatin rikon kuriyar kasar a makon jiya. Shugaban kasar Iran kuma ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da kasarsa ta kulla da gigan kasashen duniya akan shirin nuclear ta duk da cewa wasu masu ra'ayin riƙau sun la'ani yarjejeniyar.
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan sai kuma canza hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin na madadin Jummai Ali da kuma Kibahiro Dodo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Hammond da ya rika masa nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hantsin mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.